بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما يكو قوما قوتا سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دياد دريه دو da 43 wanda ya daidai da 17 ga watan 9 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne da yake bayani tun daga wafatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa shekara ta 61 bayan hijira abinda ya faru a tsakanin waɗannan shekaru littafi ne na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 22 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a gabar wato khalifancin sayyidina Uthman radiyallahu an daya daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda muna kan gabar da muke tattaunawa game da irin abinda dan tawaye suka yi riko da shi na dalilai da hujjoji su a ganin su da yasa suka farma sayyidina Uthman radiyallahu anhu yana karatun alqur'ani a cikin gidansa suka kashe shi suka yi masa ta'addanci da kisan gilla dalilan nasu suna da dan yawa amma akwai sabubba guda uku wanda mun karanta su ga sabubba guda hudu wanda mun karanta su na farko dai shine Abdullah ibn Saba wannan shine abu na farko sannan ainihin wato bayan mas'alar Abdullah ibn Saba kamar yanda muka tattauna sannan sababi na biyu shine ainihin wato wadata da al'umma ta samu kamar kana iya cewa da kuma butulci domin lokacin sayyidina Uthman kamar yanda muka karanta lokaci ne da an samu wadata an samu walwala sai sababi na uku shine wato bambancin dabi'a tsakanin sayyidina Uthman da sayyidina Umar inda sayyidina Umar ya zamto yana da zafi shi kuma sayyidina Uthman ya zamto yana da hakuri kuma yana da tausayi ba mai rauni bane amma dai yana da tausayi kuma yana da kawaici da yawa wanda wannan yana daga cikin abin da wayannan yan tawaye suka yi riko da shi kamar yanda muka karanta hatta Abdullah dan Umar yana cewa akwai abubuwan da suka kyamata wato game da sayyidina Uthman wanda da sayyidina Umar ne ba mai iya magana a cikinsu sababi na hudu shine kuma dama akwai wasu kabilu na Larabawa da suke jin haushin jagoranci ko da yaushe ya kasance a cikin Qurayshawa to waɗannan sune ahammul asbab ko da yake akwai wasu sabubban da dama wanda ba sai an ambace su ba sannan akwai zarge-zarge da tuhume-tuhume wanda su ma mun karanta su wajen guda 13 wanda suke ba su dama suka ba su dama wajen ainihin wato yakar sayyidina Uthman da kuma ainihin wato kashe shi na farko shine suna zargin sa da ya nada yan uwansa makusanta mukamai na biyu suna zargin sa da ya kori Abu Zar al-Ghifari daga garin Madina zuwa Rabaza na uku sun ce ya ba wa Marwan bin al-Hakam khumsa Afrikiya na hudu sun ce ya kone masahib da ake da su a lokacin ya tattare mutane akan musafi guda daya na biyar sun ce ya daki Abdullahi dan Mas'ud har sai da hanjin cikin sa ya fito ya kuma daki Ammar bin Yasir har sai da ya karya masa Allah ka fada ko kuma hakarkari sannan na shida suka ce ya fada da gandun sarki na bakwai suka ce ya cika sallah a madadin yayi kasaru ya dinga cika sallah a halin tafiya na takwas suka ce baya nan akai yakin Badar na tara suka ce ya gudu a yakin Uhud na goma suka ce baya nan akai bai'atul Ridwan na 11 suka ce bai kashe Ubaydullah dan gidan Sayyidina Umar ba da ya kashe Hurmuzan na 12 suka ce ya ƙara kiran sallah na biyu ranar Juma'a na 13 kuma suka ce ya dawo da Uthman wato ya dawo da Al-Hakam wanda kuma zuwa garin Madina bayan Annabi ya riga ya kore shi sannan banda waɗannan kamar yadda muka faɗa akwai wasu korafe-korafen kamar korafin ya hau kan matattakala ta uku a minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Sayyidina Abubakar ya sako zuwa matattakala ta biyu Sayyidina Umar ya sako matattakala ta daya shi kuma da yazo sai ya sake darewa ya koma matattakala ta uku wannan shi ma korafi ne daga cikin korafe-korafen su sannan sun ce daga cikin korafin su wato sun ce shi yana dukan mutane da bulala wanda Sayyidina Umar shi kuma da sanda yake duka sun ce ya cutar da Abu Darda daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da dai al'amura da dama wanda mun wato malai yace mafi yawancin su karerai ne waɗanda aka yi wa Sayyidina Uthman radiyallahu anhu to amma akwai ƙarin bayani da fashin baki da malai yace zai yi game da waɗannan tuhume-tuhume ko zarge-zarge wanda mun fara bayani a kan su akwai mas'ala ta farko shine ya nada ƴan uwansa makusanta wato ya sa su a cikin gwamnatinsa inda muka tattauna game da wai suwaye ƴan uwan Sayyidina Uthman din nan da ake ta cewa gwamnatinsa ta ƴan uwa ce ta ainihin wato abokai ce wato da muka duba sai muka ga mutum biyar ne dududu a cikin gwamnatin nasa wanda suke da alaka da shi akwai Muawiya ibn Abi Sufyan akwai Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh akwai Al-Walid ibn Uqba akwai Sa'id ibn Al-As akwai Abdullahi ibn Amir waɗannan su ne guda biyar kuma wanda a ƙarshe ma mun tattauna cewa ba lokaci guda aka nada su ba kuma lokacin da ya bar duniya ma mutum uku ne kawai a cikin gwamnatin ragowar guda biyu ya sauke su mun tattauna akan wannan gaba gurgurdan yanda ƴan uwa za su iya fuskantar wannan gaba su gane cewa zargi ne mara tushe ko makama mun babba da misalai da malai kawo cewa idan har nada ƴan uwansa da yayi laifi ne to ai Sayyidina Ali shi ma ya nada ƴan uwansa kuma su ma sun kai guda biyar wanda mun karanta su duk da cewa mu ba mu da matsala kuma ba mu yadda cewa nadawar da Sayyidina Ali yayi wa ƴan uwansa laifi bane mu a wajenmu din nadin da suka yi ba wata matsala a cikin wannan nadi ne bisa cancanta da dacewa amma idan misali a babun tattaunawa ne in har ana ganin nada ƴan uwansa da yayi laifi ne to ai ba shi kadai ba Sayyidina Ali ma da yazo ya gaje shi bayan ya rasu shi ma ya sa ƴan uwansa idan shi zargi ne akan sa to wato ala babil ilzam to dole ka tilastawa abokin magana karbar cewa to abun zargin shi ma ya fado kan Sayyidina Ali radiyallahu anil jami duk da cewa mu duk a wajenmu ba abun zargi a cikin tsakanin Sayyidina Uthman da kuma Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to sai ainihin wato malai ya ce to bari ma ka ji shaidar da malamai ma'abota ilimi da adalci suka bayar game da waɗannan mutane guda biyar da Sayyidina Uthman ya nada alabashi sai ka dora su a cikin sikeli kaga suna da nauyi sun cancanta ko basu cancanta ba sai ya fara dauko mana Muawiya bin Abi Sufyan yace babu wani cikin musulmi na kwarai da yake da wani sabani akan cewa Sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan yana daga cikin mafiya alherin gwamnonin Sayyidina Uthman balma mutanen Sham inda yake jagoranta suna tsananin sansa radiyallahu ta'ala anhu Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya nada shi a garin Sham ba Sayyidina Uthman ne ya fara nada shi ba to da haka duk abinda sayyidina Uthman yayi bai wuce tabbatar da kujerar sayyidina Muawiya kawai yayi sai kuma ya ƙara masa wasu gundumomin yace duk suna karkashin sa abinda yake kenan yazo ya tarar da shi da amma gwamna ne kaga kenan kana iya cewa ba ma shi ya naka shi ba shi kawai da yazo ya tarar da shi kuma yaga yana yin abinda ya cancanta kuma jama'ar da yake mulka suna kaunarsa shikenan kawai sai ya tabbatar da shi yace ya ci gaba da rike kasar Sham ya kuma ƙara masa wasu ainihin gundumomin yace duk su dawo karkashin sa sannan Muawiya din nan fa yana daga cikin sakatarori masu rubutawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi kai ka san in ba yardajje bane ba amintacce bane Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai taba bada dama ya dinga rubuta masa wahayi ba amma yana daga cikin wayanda ya dinga rubutawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wahayi sannan kuma yana daga cikin wanda wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskato a kansa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zababbun shugabanninku sune waɗanda kuke kaunar su suke kaunar ku suke muku addu'a kuke musu addu'a to Muawiya yana daga cikin irin waɗannan shugabannin dan haka wannan hadisin kai tsaye yayi aiki akan sayyidina Muawiya domin shugaba ne wanda talakawansa suna kaunar sa yana kaunar su yana musu addu'a ta alkhairi suna musu addu'a da fatan alkhairi da fatan a gama lafiya ina fatan gane to wannan ita ce gabar da muka tsaya dan haka zamu tashi afani zamu dauki gwamna na biyu cikin gwamnonin da sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya nada الثاني نبيه سشيني عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني نبيه عبد الله بن سعد بن أبي سرح شيني وانا أين هو صحابينا من زن الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun martadda an dinillahi tabaraka wa ta'ala kaji adalci irin na karatu wannan Abdullahi bin Sa'd bin Abi Sar da yana cikin sahabbai sai ya yarda ya bar addini kuma ba'da zalika bayan ya yarda kuma taba ila Allah jalla wa ala sai kuma ya tuba ya koma zuwa ga Allah mai girma da daukaka dama da ya yarda waye wa laifi Allah yayi wa laifi kuma daga baya ya tuba man taba taballahu min alai dan haka thumma taba ba'da zalika ya tuba ya koma zuwa ga Allah wa raja'a ya kuma dawo wa liyubaya annabi sallallahu alaihi wasallam liyubaya annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya sake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama chaffa fa qala Uthman sayyidina Uthman yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah bayyihu ga Abdullahi bin Sa'd ibn Abi Sarh ya dawo kai masa mubaya'a kai masa chaffa fa innahu ja'a ta'iba domin yazo yana mai tuba fa lam yubayyihu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi bai masa mubaya'a ba saboda abun ba dadi kana cikin addini kana cikin ainihin wato gata Allah ta'ala ya zabe ka ya baka imani kuma sannan wace irin zamiya ce da ainihin kaucewa ta sa mutun yayi ridda da aka a karan farko sai annabi ya ki masa mubaya'a thumma kallama annabiy sallallahu alaihi wasallam athaniyata wa thalitha sannan dai sayyidina Uthman ya kuma nacewa dai yayi wa annabi magana sau biyu sau uku fa madda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu fa baya'ahu wannan kamar wani horo ne dan ya kiyaye ya san cewa imani wani jari ne mai karfi da bai kamata mutun ya bari ya subuce ba dan haka sai da sayyidina Uthman yace ya ma'aikin Allah tunda ya dawo ya tuba ayi masa mubaya'a ka bashi dama ka karba hannunsa ya maka chaffa sai da aka maimaita sau uku sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya miƙa masa hannunsa fa baya'ahu ya masa chaffa a koma wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi cikin Kitabul Hudud babu al-hukumi fi ko kuma babul hukumi fi manirtadda wato babun da yake bayani akan hukuncin wanda yayi ridda hadisi na 4359 wa kana muawiyatu kadhalika to yake cewa faraja'a amma kana alai dan haka ya dawo daga matsayin da yake kai na ridda sai ya dawo wa taba ila Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa kana min khairil wulati dan haka ya kasance yana daga mafiya alherin gwamnoni
wa huwa allazi fataha ifriqiya, domin shine wanda ya bude kasashen ifriqiya. Ifriqiya nan mun sha karanta wajen kasashe nawa ne, kaga Libya tana ciki, irin su Tunisia, irin su Morocco, irin su Algeria, duk wayannan suna cikin kasashen ifriqiya. To shine wanda bayan ya dawo din ya sake shiga, ya sake tuba, to kuma shine ya jagoranci bataliya ta yaki yayyo kasashen Afirka. Kaga kana iya cewa kusan dukkan addinin da muke yi a nan yankunan da gudunmawar Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, domin shine ya nauso da tawagar bataliyarsa zuwa nan ya bude waɗannan, kuma daga nan ne musulunci duk ya ci gaba da faɗaɗa a wannan yanki. Ina fata an gane. قال الذهبي عن امام الذهبي الله يقرا masa yadda wato ya fada game da Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, yace lam yata'adda, bai kuma yin ta'addanci ba, bai kuma ketare iyaka ba tun da ya dawo ya tuba din nan. Wala fa'ala ma yunqamu alai, bai sake yin wani abu da za a tsane shi ba ko a kyamace shi, ba'ada an aslama, tun da ya musulunta amal fati a shekarar da aka yi, wato amal fati shekarar da aka yi fito Makka. Kuma dama ka'idar malaman sunna shine idan mutum yana ya musulunta, bayan ya musulunta sai ya yi ridda, to akwai tattaunawa tsakanin malamai, shin idan mutum yana sahabi sai ya yi ridda, yanzu sahabbantakarsa ta warware, sai kuma ya sake dawowa ya karbi imani, ya kuma ci gaba da zama akan imaninsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa, kuma yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna ganin sahabbantakarsa ta kuma dawowa, da haka har yanzu wannan riddar da ta shigo tsakanin imaninsa na farko da imaninsa na biyu ba ta shafi sahabbantakarsa ba, tunda dai ya dawo kuma ya ci gaba da addini har ya bar duniya. Wa kana ahada uqala'ir rijal, Abdullah ibn Sa'ad ya kasance daga ɗaya ne daga cikin mahankaltan mutane, wa ajwadihim, yana daga cikin gwarazan mutane, gwarzo ne kuma ga cikakken hankali. Ka koma cikin siyarwa alamin nubala mujalladi na uku shafi na 34, za ka ji wane ne Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, ka ji irin abinda Imam Zahabi ya faɗa a kansa. Wal futuhatul kathiratu fi ifriqiya kulluha kanat ala yadi, buɗe-buɗen garuruwa da ƙasashe da yawa da aka yi a ifriqiya, yankin Afirka, kulluha kanat tahta yadi, duk wato a ƙarƙashin ainihin jagorancinsa aka buɗe ainihin wato mafi yawan ƙasashen ifriqiya radiyallahu an. Wannan shine Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. الثالث نأكو سعيد بن العاص. أكوي سعيد بن العاص كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ينا دقزاء من صحب من زن الله صلى الله عليه وسلم, حتى قال الذهبي عن إمام الذهبي ما يايون واتو بياني أكنسا, يتي كان أميرا شريفا جوادا ممدوحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافه. امام الذهبي يتي wannan sahabi Sa'id ibn al-As kana amiran, jagora ne, sharifan, mai mutunci, jawadan, mai kyauta, mamduhan, duk mutumin kirki yana yabansa, abin yabo ne, haliman, ga juriya, waquran, ga natsuwa, dha hazmin, ga himma, abin didde kudirta ya himmatu zuwa ga yinsa da gaske yake, wa aqalin, ga hankali, kai irin waɗannan mutane ya sulhu lil khilafa, sun dace da khalifanci, sun dace da jagoranci. Dan haka wannan kuma yana daga cikin Sa'id bin Amr bin al-As, wato kaga yana daga cikin manya-manyan sahabbai, dan haka ya dace ko da khalifanci ma ba wai a bashi gwamna ba, ya dace in aka bashi khalifanci kujerar ta dace da shi. Koma cikin siyarwa alamin nubala mujalladi uku shafi na 445, shi ma za ka ji ƙarin bayani game da wane ne Sa'id bin al-As, yana daga cikin gwamnonin da Sayyidina Uthman ya nada. Ar-rabi'u na hudunsu Abdullah ibn Amir ibn Quraiz, akwai Abdullah ibn Amir ibn Quraizin, huwa allazi fataha bilad Kisra wa Khurasan, shi ne fa mutumin da ya jagoranci bataliyar yaki aka bude garuruwan Kisra da kuma kasashen Khurasan wanta haddawlatu Farisa fi zaman Uthmana ala yadi, wato an kawo ƙarshen daular nan wadda take sufafawa a wannan lokaci. Daular Farisa ta zo ƙarshe a zamanin Sayyidina Uthman ta hannun Abdullahi bin Amir bin Quraiz, dan kasan shi ma jarumin maza ne. Wa fataha Sijistan, shi ne wanda ya bude ƙasar Sijistan, wa Karman da Karmana wa gairahuma da wasunsu minal biladi daga garuruwa. Qala anhu Adh-Dhahabi, shi ma Imam Adh-Dhahabi yayi comment a kansa, yake cewa kana min kibari mulukil Arab wa shuju'anihim wa ajwadihim. Abdullahi bin Amir bin Quraiz yana daga cikin manya-manyan masu mulki na Larabawa, wa shuju'anihim yana daga cikin jaruman Larabawa, wato yana daga cikin manyan sarakunan Larabawa, yana daga cikin jarumansu, wa ajwadihim yana daga cikin gwarazan ainihin wato Larabawa. Wannan shi ma dan kasancewa ya cancanta, ba an nada shi bane bisa son zuciya, ba an nada shi bane bisa rashin cancanta ko dacewa. Ka koma cikin siyarwa Alamin Nubala mujalladi na 3 shafi na 21. Al-Khamis, gwamna na biyar cikin gwamnonin da Sayyidina Uthman ya nada, wayanda aka ce ƴan uwansa ne ake tuhumarsa akai, shine Al-Walid bin Uqba. Shine Walid bin Uqba zukira inda Sha'abi, inda Sha'abi Habib bin Maslama. An ambaci wannan Habib bin Maslama din, aka ambace shi, ma'ana aka faɗi tarihinsa ko ake labarinsa a wajen Imam Sha'abi. Wa jihaduhu, da irin jihadin Habib bin Maslama. Wa ma kana min futuhatihi, da irin abin da ya wakana min futuhatihi, na buɗe-buɗen garuruwa da ƙasashe da yayi, da nasarori da yayi na buɗe manyan ƙasashe. Faqal, sai Imam Sha'abi ya ce, law adraktumul walida, ina ma kun riski walidu, ina ma kun riski lokacin Walid bin Uqba, wa gazwahu, da irin yaƙe-yaƙensa, wa imaratahu, da irin salon jagorancinsa da mulkinsa, ina ma kuna nan aka yi haka. Ka koma cikin tarihu Tabari, abinda ya faru a shekara ta 30 mujalladi na 2 shafi na 610. Wa qad baqiya al-Walid bin Uqba amiran ala al-Kufa 5 sinina, laysa ala baitihi babun. Yace al-Walid bin Uqba fa shine wanda ya wanzu ya zauna a ƙasar Kufa yana gwamna shekara 5, babu kofa, ba gate a gidansa, babu gate. Shekara 5 yayi gwamna, gidan gwamnati ba kowa kofa, ba kyaure, ba kofa. Man yuriduhu ya'ti, duk wanda yake son zuwa wajen sa kawai zai zo ne kai tsaye, ba protocol. Wa yukallimuhu, kuma gwamna ne, zai ka zaka shigo kai tsaye gidan gwamnati kuma ka je ka same shi ku yi magana. Jiran kai dade fa, muna fama fa da yanayi fa, unguwar mu fa ko yankin mu fa ba wutar lantarki, ko ba ruwan sha, ko babu kaza ko ba kaza. Wa kana an-nasu yuhibbunahu, shi ma kuma talakawansa suna son sa. Wato babu morewa fa a mulki sama da talaka wanda kake mulka su zama suna son ka. Ba abu mara dadi ka zo wuce a ce ba mai, kuma za ka ga ba sa so ko na yanzu ai ba sa son ba mai. Yanzu nan sai ga na bayan su dinnan sun yi wa mutum kashi, an fahimta, Allah ya kiyaye. Ba mai mulki yana son, shi yasa baya so a ce ga wasu ƴan adawa, son samun sa ne ya zama kowa yana tare da shi. To kuma abinda mutum zai yi na jan hankalin mutane da sanya musu ƙaunar, to shine kyautata musu da kuma ƙoƙarin kawo maslaha zuwa gare su. To kaji Al-Walid bin Uqba shekara 5 yayi yana gwamna a Kufa, kuma ka duba garin Kufa nan yanda ake ta fama da mutanen Kufa, amma shekara 5 babu ƙaure a gidansa, duk wanda yake son zuwa wajensa kawai zai zo ne kai tsaye ya magana da shi. Wa kana an-nasu yuhibbunahu, mutane suna kaunarsa, walakinnahum ahlul kufati kama yuqal, sai dai fa ka san mutanen Kufa kamar yanda an gaya ma, ba su da gwani, kwada ne ba su da gwani, duk wanda aka tura sai sun soke shi, sai sun kawo korafi akan sa, sai sun ce bai iya ba. Dan haka karka manta mala yace walakinnahum sai dai fa mutanen nan fa karka manta ahlul kufati mutanen kufa ne fa kama yuqalu kaman yanda ka sani aka ga yama wa qad nuqima alal walid bin uquba amran ithnani hakika wasu al'amura guda biyu ne suka sa ake kyama da inkari akan al-walid bin uquba al-awwal al-amari na farko qalu sun ce su masu suka nazala fihi qaulu Allah tabaaraka wa ta'ala sun ce akan sa fadin Allah tabaaraka wa ta'ala ya sauka ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku wadanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu to ku tabbatar an tusibu qauman bijahalatin dan kada ku afkawa wasu mutane bisa rashin sani fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kuwayi gari kuna masu dana sani akan abin da kuka aikata alal mashhuri fi kutubi tafsiri bisa ga abin da yafi shahara a cikin littafan tafsiri anna hadhihi alaya wannan aya nazalat inda ma arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-walid bin uquba wannan aya ta sauka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika walid bin uquba liyajibi sadaqati banil mustaliq dan yaje ya tattaro zakkar mutanen kabilar banil mustaliq falamman talaqa yayin da ainihin wato ya tafi wajadahum qad qadimu alaihi sai ya same su su kuma sun nufo shi sun taho inda yake fa kafa sai ya ji tsoro tunda mutane ne waɗanda musulunta suka yi amma an tura tunda sun musulunta aka ce a karbo zakka a wajensu ya tafi sai ya gansu su ma bataliya guda sun taho sun nufo inda yake fa kafa sai ya ji tsoro wa raja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ce innahum aradu qatli ya ma'aikin Allah naga mutanen nan na tafi kuma naga su ma sun nufo ni suna nufin kashe ni fa gadiban annabi sallallahu alaihi wasallam alaihim sai annabi yayi fushi akan su wa arsala khalid ibn al-walid sai ya aika musu Khalid bin al-Walid thumma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tathabbut ma'ana sai da Khalid bin al-Walid yaje sai kuma aka ainihin wato bincika sai aka tabbatar da labarin ba haka yake ba ashe su sun nufo sun taho ne sun ga sun tattara zakar shuru shuru ba a turo wakili ba sai suka zo su kawo da kansu shi kuma da ya gansu sai ya tsorata ya dauka ko far masa zasu shine ya dawo yace ba su bada zakka ba to shine daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bi tathabbut min al-amri a dinga tabbatar da al'amari inda ma anzala Allah tabaaraka wa ta'ala hadhihi al-aya a lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya falamma tabayyana al-amra qalu yayin da al-amr wato suka bayyana al'amarin yanda ya faru qalu sai suka ce lam na'til nuqatila ba mun zo bane dan mi yaki wa inna ma ji'ina bi sadaqatina shi sai ya dauka mun taho ne da runduna dan mi yaki mu kuma ba wannan muka zo ba mun zo ne da sadakar mu kawo zakkan mu lamma ta'akhara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da dan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin jinkiri bai zo ba to shine sai muka ga bari mu dauki zakkar da kanmu mu zo mu kawo to wannan yana daga cikin abin da suka ce mutumin da yayi haka ya za a bashi gwamna na fata an gane afani al'amari na biyu da suka soki wato Uthman akan nada al-Walid bin Uquba akai qalu sun ce kana yusalli al-fajra wata rana yayi sallar asuba wa huwa sakaran yana cikin maye wa salla bihim al-fajra arba'a raka'atin yayi musu sallar asuba raka'a hudu maimakon raka'a biyu yayi musu sallar asuba raka'a hudu thumma sallama kuma yayi sallama bayan ya sallama wa qala yace azidukum in kara muku fa qalu lahu sai suka ce da shi anta mundhul yawma fi ziyada ai tuntune ranka rade ko yalla ba ya tuntune a cikin kari yake thumma zahabu ila uthman sannan suka tafi wajen sayyidina uthman washtakawhu suka kai karasa fajaladahu uthmanu haddal khamri sayyidina uthman yayi masa haddin shangiya وقد ثبت في صحيح مسلم ان عثمان جلده في حد الخمر حديث يا تبت cikin sahih muslim cewa Uthman bin Affan radiyallahu anhu yayi wa Walid bin Uquba bulalar shangiya ka koma cikin wato sahihu muslim kitabul hudud babu haddil khamr hadithi na 1707 za ga wannan hadithi na al-walid bin uquba to sai malai ce zai dan yi tsokaci da bayani game da waɗannan al'amura guda biyu da aka soki al-walid bin uquba da su yace ammal amrul awwal amma lamari na farko cewa waccan aya ta sauka a kansa wa huwa al-mashhur inda ahli tafsir wannan gaskiya shine abin da yafi shahara a wajen malaman tafsiri kamar yanda Imam Ahmad ya faɗa ainihin wato a mujalladin sa na 4 shafi na 279 cewa annal walid bin uquba walid bin uquba huwa alladhi nazalat fihi hadhihi al-aya shine wanda wannan aya ta sauka a kansa walakin la yalzamu an yakuna fasikan sai dai wannan baya lazumta ya zama fasiki لأن الله تبارك وتعالى إنما أعطى حكما عاما دومين الله تبارك وتعالى يا بعد حكمشي ne ga mamme لكل من جاء بخبر ga duk wanda yazo da labari sai akai in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wannan sai ya game duk wanda yazo da labari da haka ba tana magana ne akan shi ainihin Walid bin Uquba ba tana magana akan daga yanzu duk wanda yazo da labari a bincika a tabbatar وإن كان الله تبارك وتعالى سماه فاسقا فهل يعني أن هذا أن يظل فاسقا طوال عمره yake cewa wa in kana imma ya zamto Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala sammahu fasikan mu dauka ma Allah ya ambace shi da fasiki fa hal ya'ani shin wannan kalmar fasiki din yana nufin hadha wato an ya zalla fasikan ya ci gaba da zama fasiki diwala umrihi tsawon rayuwarsa ai ko da mutun yayi aiki na fasikancin ya tuba za a ci gaba da ce masa fasiki na'am ba ci gaba da ce mun fasiki ba ko da fasikanci mutum idan mutum yana shan giya sai ya tuba taubatan nasuha za a ci gaba da ce masa fasiki mai shan giya ba a fada ba ko mutum da yayi ainihin wato yayi sata ya tuba ya mayar da ainihin wato haƙoƙin masu haƙoƙi zuwa ga masu su ya tuba taubatan nasuha ba za a ci gaba da tuhumar sa da abin da ya aikata a baya ba da aka ka kaddara ma misali wannan aya a kansa take kuma an ce fasiki ne to wannan yana nuna tsawon rayuwarsa yana nan har yanzu a fasiki فالله تبارك وتعالى قال بايان الله تبارك وتعالى ياتي والذين يرمون المحصنات ودنن ده سكي جيفان ماتا كاتانغغو ثم لم ياتوا باربعه شهداء متين ne kawai yace wa wata mata tayi zina ko yana zarginta da fasikanci to shine arramyu bil bizina wato yarmunal muhsanat katangaggiyar mace matar aure sai mutun ya jefe ta da cewa tayi fasikanci sannan wanda ya jefe ta da kalman nan lam ya'tu bi arba'ati shuhada waɗanda suka jefe ta basu zo da shedu guda hudu ba Allah ta'ala ce fajiliduhum 80 jalda ku zane su ku yi musu bulala 80 sannan bayan bulala 80 Allah ya ce wala taqabalu lahum shahadatan abada kar ku ƙara karɓar shaida su har abada ba mutanen kirki bane sannan Allah ya rufe ayar da cewa wa ulaika humul fasiquna waɗannan fasikai ne to idan har ya tabbata cewa wanda yayi wa matar aure kazafi irin na zina kuma ya gaza kawo shaidu guda hudu da za su tabbatar da da'awarsa Allah ya ce a fara masa horo na bulala 80 sannan kar a dauki ainihin shaidarsa har abada kuma fasiki ne shikenan yayi ta koda ya tuba sai a ci gaba da ce mai fasiki ya taba yi wa wata mace kazafi Allah da kansa sai ce illal ladina tabu min ba'd zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim ban sai dai waɗanda suka tuba min ba'd zalika bayan haka wa aslahu suka gyara halin su fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne suratul nur aya ta 4 zuwa ta 5 yanzu kaga wannan aya ta nuna ashe dan mutun yayi fasikanci kuma ya tuba sai a ci gaba da jifansa da kalmar fasikanci imma an gaskata cewa ayat tana magana akan Walid bin Uquba koda ya tuba za a ci gaba da tuhumar sa da wannan aya kun fahimci maganar malam shi yasa sai ce walau faradna anna hadhihi al-ayata nazalat fil Walid bin Uquba mu dauka ma wannan ayar ta sauka akan Walid bin Uquba alaysa lahu tauba ba shi da damar tuba kuma sannan a baya ma mun karanta ai mun ce ba ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mustahili bane yayi kuskure ko mustahili ne ba mustahili bane da haka mu dauka ma a matsayin sa na mutum wanda zai iya daidai zai iya kuskure yayi kuskure yanzu an rufe maka kofar tuba kowa an bude maka kofar tuba in yayi laifi ya tuba banda Walid ibn Uqba shi an garkame maka kofar tuba har dan sayyidina Uthman ya bashi gwamna a dinga dauko waccan magana ana jinginawa cewa bai cancanta ba saboda ga irin abin da yayi amma shurbuhul khamra amma game da cewa Walid ibn Uqba ya sha giya fa hadhihi awwalan ilmuha inda Allah tabaaraka wa ta'ala wannan mas'ala da farko ma dai ka sani kai mai sauraron karatu sanin hakikanin al'amarin ya sha giyan ko bai sha giya ba wannan ilimin yana komawa ne zuwa ga Allah la takdhiba li sahihi muslim ba wai muna qaryata sahihi muslim ba fa huwa qad julida ala al-khamr ai sahihi muslim cewa an masa bulala akan shan giya shin giyar ya sha ko bai sha ba an dai gaya wa khalifa kuma khalifa ya masa wannan abin da imam muslim ya ruwaito yana nan ingantacce ne lalle an masa bulala shan giya an yi masa bulala akan tuhumar sa da shan giya da haka sai malai ce la takdhiba li sahihi muslim ba wai qaryata sahihi muslim muke ba fa huwa qad julida da haka kamar yanda sahihi muslim ya ruwaito haka ne an masa bulala ala al-khamr akan giya walakin sai dai hal thabata anhu annahu shariba al-khamr aw la shin ya tabbata Walid ibn Uqba ya sha giya ko bai sha ba hadha amrun akhar wannan wani al'amari ne daban fal Walid ibn Uqba lamma kana waliyan ala al-Kufa domin shi Walid ibn Uqba lokacin da yake gwamna a Kufa kharajatna ni min ahli al-Kufa mutane biyu sun fita daga cikin mutanen Kufa ila Uthman suka zo wajen sayyidina Uthman bin Affana fil Madinati a garin Madina wa qala lahu suka ce da sayyidina Uthman ra'aynal Walid ibn Uqbata mun ga Walid dan Uqba sallabi nal fajara yayi mana sallar asuba wa huwa sakaranun yana cikin maye qala ahaduhuma daya daga cikin su maye sharhi yace ra'aituhu sakaran ni da kaina na ganshi yana tambele wa qala al akhar dayan yace to ni ban ga yana tambelan ba amma dai ra'aituhu ya taqayyu ha na ganshi yana aman giya fa qala Uthman sayyidina Uthman yace ma taqayyaha illa ba'd an sharibaha to ai ba zai aman giya ba sai bayan ya sha ta amanta yana nuna ya sha kenan wa kana aliyun radiyallahu anhu hadira lokacin da sayyidina Uthman yake zai yi wannan hukuncin sayyidina Ali yana nan wa ma'ahu al-Hasan bin Ali tare da shi kuma akwai al-Hasan bin Ali wa Abdullah bin Ja'far da Abdullah dan Ja'far radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhum ajma'in Allah ya kara yadda a gare su baki daya fa amara Uthman da waɗannan mutane suka zo suka bada wannan shaida sai sayyidina Uthman yayi umarni bi jaldil Walid bin Uqba da azane Walid bin Uqba ya masa bulalar haddi bayan an masa bulalar thumma azalahu anil kufati sannan ya tube shi daga gwamna a Kufa an fahimta walakin sai dai shakkaka ba'du ahli al-ilmi fi shahadati ash-shahidain malamai ma'abota ilimi sun yi shakku da ta baba game da shaidar waɗannan shaidun mutum biyu domin ka san mutanen Kufa ya suka yi wa Sa'ad bin Abi Waqqas kun tuna me ya faru ai ko Sa'ad bin Abi Waqqas ma ba su yi masa irin wannan ba to shi sa in labari ya zo daga Kufa abin a jinjina shi ne shi sa da yawa daga cikin malamai suna da shakku game da labarin waɗannan mutane biyu da suka zo suka bayar akan Walid bin Uqba la fi sihatil qissa ba wai game da ingancin qissar ba na'am qad huwa julida ma'ana qissar an masa bulala ta inganta huwa julida an masa bulala kama fi sahihi muslim kaman yanda ya tabbata cikin sahihi muslim walakin sai dai hal kana shahidani sadiqaini aula sai dai su shaidun da suka bada shaida gaskiya suka fada ko ba gaskiya suka fada ba to wannan kuma wata matsala ce ainihin wato da take mai zaman kanta man arada tawassu'a duk wanda yake so ya fada da fahimta fi hadhihi almas'alati akan wannan mas'ala falyarji' ila kitabil awasim min alqawasim ya koma cikin wannan littafi na alawasim min alqawasim bi tahqiqi muhibbiddin alkhatib wato taqiqin muhibbuddin al-khatib fa innahu domin shi mai al-awasim min al-qawasim da'ana fi shahadati ash-shahidain yayi suka game da shaidar waɗannan mutane guda biyu wa bayyana annahuma laitha min al-thiqat yayi cikakken bayanin cewa gaskiya ba amintattu bane. Ka koma cikin al-awasim min al-qawasim a shafi na 107 zuwa na 108. Wa in thabata fa hadhihi laysat bi mat'anin ala Uthmana. Koda ba a yi ainihin wato ta'assubanci ba game da wannan matsala, ka kaddara misali matsalan nan ta tabbata Al-Walid bin Uqba ya shagiya, Sayyidina Uthman ya kyale shi, na'am, a matsayinsa na dan uwansa ya kyale shi, ya yi masa hukuncin Allah na shan giya ko bai masa ba, ɗaya kenan, ya tube shi daga gwamna ko bai tube shi ba, to me na suka kuma a ciki. In ma dan uwan nasa ne ya goyi bayansa akan kurakuran da ya yi. Wa in sabatat, ko da mu dauka kissar ta tabbata, duk da kaji malamai suna dan cece kuce akan ta, amma law sallamna jadalan musallama ma cewa ta tabbata kissar, fa hadhihi laysat bi mat'anin ala Uthman, wannan kissa, wannan abu da ya faru ga Al-Walid bin Uqba babu wani suka, ba zai zama suka ba ga Sayyidina Uthman. Faqad thabata indahu annahu shariba al-khamr, domin shi a wajen Sayyidina Uthman ya tabbatar da ya sha giya, duk da cewa wa'annan da suka bada shaidar ana da tababa da kokonto akan su, amma sun zo sun fada kuma Sayyidina Uthman ya yadda. Fajaladahu, yayi masa bulala, wa azalahu, ya tube shi, ya sauke shi daga gwamna. Fa hal akhta Uthman, shi yanzu Sayyidina Uthman yayi kuskure? Waqi'ul amri annahu lam yuqdi, haqiqanin al'amari Sayyidina Uthman bai yi kuskure ba. Bal hadhihi manqabatun lahu, kamata ya ma a jinjina masa. Kai kana gani yanzu a irin zamanin da kake ciki, dan wani shugaba ko dan uwan matarsa ko wani daga ciki zai yi ainihin rubda ciki ko yayi wani abu na laifi, wani lokaci kawai abin da za a yi sai a dauke shi daga wata ma'aikata sai a mai da shi wata, ba haka yake ba? Ai, shiru kawai shikenan kawai. Amma ka duba wannan, kamata ya a jinjina wa Sayyidina Uthman a sake ganin kimarsa da martabarsa. Dan uwansa ya nada gwamna, amma dan uwansa ya kuskure, ya hukunta shi, ya kuma sauke shi daga gwamna. Yanzu wannan ba daraja bace ga Sayyidina Uthman? Na'am, man qabatu lahu radiyallahu anhu, wannan martaba ce da daraja ga Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Faqad azala, ya tube shi daga gwamna. Wajala da qaribahu, ya sa an yi wa dan uwansa bulala. Wa waliyahu, kuma gwamnansa. Wa lam yuhabihi, bai nuna masa soyayya ta yan uwantaka. Wa hal al-Walid bin Uqba ma'sumun, shin wai Walid bin Uqba din nan ma'sumi ne? Mu a aqidan mu sahabbai ma'sumai ne? Na'am, shin Walid bin Uqba din nan ma'sumun, ma'sumi ne? Wa nahnu qad dhakarna fi bidayati hadithina, ai mun fada a farkon tattaunawar mu a wannan littafi, annana la nad'i al-ismata, ba ma yin da'awar isma fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, amma an fada tun a farkon karatun mu, ko babu wani sahabi da muka ce ma'asumi ne? Mu a aqidan mu ba ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa fi zaman Umar radiyallahu anhu shay'un min hadha, irin wannan ya taba faruwa a zamanin sayyidina Uthman, irin wannan ya faru. Hina shariba ibn maz'un, lokacin da ibn maz'un وقد وقع في زمن عمر رضي الله عنه شيء من هذا, وانا ابن ايرن مكمنچين ايرن wannan ya faru a zamanin sayyidina Umar radiyallahu an, hina shariba ibn maz'un al-khamra, lokacin da ibn maz'un ya sha giya. Wa ta'awwala qawla Allah tabaaraka wa ta'ala, sai yayi tawili, shi ibn maz'un ya sha giya amma sai yayi tawili, ya dauki wannan ayar sai ya fahimce ta, ayin da ya fahimce ta wannan yasa ya sha giya. Yace laysa 'alal ladhina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Shi ibn mad'un sai yawa wannan aya fassara kawai shikenan sai dan kurba, yanda aya tace laysa 'alal ladhina amanu wa 'amilus salihati junahun, babu laifi akan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, fi ma ta'imu, cikin abin da suka sha na giya. An fahimta, cikin fi ma ta'imu, cikin abin da suka sha a da ake nufi, cikin abin da suka sha a da. Idza mattaqau, idan sun yi taqawa, wa amanu suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai thumma taqaw sannan suka yi takawa wa amanu suka yi imani thumma taqaw sannan suka yi takawa wa ahsanu suka kyautata wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani ina fata an gane fa bayyana lahu umar as-sawaba sayyidina umar sai mai bayanin ayar yanda take nufi bayani na daidai aka nuna shi wannan abin da ya fahimta kuskure ne shi ya fahimci inde kai imani kana aiki na kware to babu laifi ka dan cake wani lokaci ina fata an gane shi abin da ya fahimta kenan laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum fi ma ta'imu idha mattaqaw wa amanu inde akwai takawa akwai imani to cikin dan abin da ka dan zuzzuka ko ka dan shasha babu laifi sayyidina umar yace to wannan aya ba ka fahimce ta daidai ba sai ya bayyana masa fahimta ta daidai game da wannan ayar thumma azalahu sannan ya tube shi a muqamin da ya dora shi radiyallahu an fa haula'i hum wulatu uthmana wadannan sune gwamnonin sayyidina uthman alwahidu alladhi yumkinu an yut'ana fihi daya dayan da ma zai iya yiwa ai wata suka akan sa huwal walid bin uqba indika tattaro su gaba daya wane ne wanda ake dan ganin akwai yiwar a dan soke shi shine walid bin uqba din duk da cewa kana da kyakkyawar fahimta kana da zuciya wankakkiya wannan bayanin da aka yi sai ya gamsar da kai game da wannan matsala din to amma in har ma za a yi suka game da wani cikin gwamnonin sayyidina uthman to alwalid bin uqba shi kadai ne zai iya yiwa a ce an soke shi ainihin a cikin gwamnonin sa walaysa fihi mat'anun ala uthman kuma dan an soke shi wannan ba suka bane ga sayyidina uthman domin sayyidina uthman abin da yake na wajibin sa yayi ya nada shi da yayi kuskure yayi masa hukunci da kuma sauke shi wa in kana hunaka mat'anun fa huwa al walid bin uqba nafsi in har akwai wata suka in har akwai wata makusa to kushan zai koma ne kan al walid bin uqba ba kan sayyidina uthman ba haka ne al ma'akhadhu thani makamasu ta biyu yanzu kaji makamasu ta farko ya nada yan uwansa kaji suwa yan uwan mallan kaji yayi ba bayani ko to shikenan al ma'akhadhu thani wato tuhumarsu ta biyu nafiyu abi dharr ila rabza sun ce ya kori sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wani kauye da ake kira rabza ar riwayatu allati inda at-tabari wa ghairi to riwayar da tazo a cikin tarihu tabari da waninsa min riwayati sayfi ibn umar riwaya ce ta sayfu bin umar riwaya sayfu bin umar ana karbata mun karanta a can baya sayfu bin umar yana daga cikin amintattun da ake karbar riwayar su to riwayar da tazo cikin tabari da waninsa riwaya ce ta sayf bin umar cewa anna muawiyata waqa'a bainahu wa baina abi dharr kalamun wai an samu cece kuce tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina abi dharr an gane ko fa arsala ila uthmana wai sai muawiya ya aika wa sayyidina uthman anna aba dharr cewa abu dharr kada afsadan nasa alaina yana bata mutane yana bata mu a wajen mutane inji sayyidina muawiya wai ya aika wa sayyidina uthman cewa ga ainihin wato abu dharr yana bata mu a wajen mutane fa qala lahu uthman wai sai sayyidina Uthman yace arsilhu ilayya ka turo min shi fa arsalahu muawiyatu ila uthmana sai sayyidina muawiya ya aika shi wajen sayyidina Uthman fa annabahu Uthman sayyidina Uthman ya zarge shi thumma kharaja ila rabiza wai wannan ya fusata shi shine ya fita ya tafi zuwa rabiza wannan riwayar ka koma cikin tarihu tabari mujalladi na 3 shafi na 335 ruwaya ce ta Saif bin Umar ruwaya ce rubabbiya wadda ta bata da inganci hadhihi riwayatu Saif bin Umar wannan ruwaya ce ta Saif bin Umar wa qad dhakarna min qablu kuma mun ambata mun fada a baya anna ladaina riwayatina as-sahiha muna da ruwayoyin mu ingantattu allatina qabaluha wanda muke karba wa huna anan ma akhrajahu al-Bukhari akwai riwayar da Imam al-Bukhari ya fitar fi sahihi a cikin sahihin littafin sa fi hadhihi al-mas'alati akan wannan mas'ala ta cewa an kori Abu Dharr al-Ghifari zuwa Rabiza an Zaid bin Wahab ga riwayar Bukhari din an karbo daga Zaid bin Wahab قال يتي مررت بالربذا زيد بن وهب يتي وترانا ناجي شيغيوا تا غارن ربذا فاذا انا بابي ذر كو سي مكا حدي دا ابو ذر الغفاري قلت سي نتي اه ما انزلك هذا المنزل تو كوما مي يسا كا داو wannan wannan masauki kana cikin gari kana maraya kuma ya zaka dawo nan kauye ma anzalaka hadha almanzil me yasa ka kuma ka dawo ka sauka a wannan gurin qal sai yace da shi kuntu bi sham yace da na kasance a sham ba ma a madina yake ba yace na kasance a sham faqtalabtu ana wa muawiya sai muka samu sabanin fahimta da ni da muawiya fi akan ayar wato walladhina yaknizuna adh-dhahaba walfidda akan wannan ayar shi ya fahimce ta irin fahimtar sa shi kuma Muawiya ya fahimce ta a tasa mahangar a tasa fahimtar yake ta mun samu sabani da Muawiya akan fassarar ayar walladhina yaknizuna adh-dhahaba wadannan da suke taskace zinare walfiddata da azurfa suratu tauba aya ta 34 fa qala muawiyatu shi sayyidina muawiya sai ce nazalat fi ahlil kitab yace wannan aya fa tana magana ne akan ahlul kitabi ba akan musulmi ba wa kuntu ana abu zar yace ni kuma sai nace a nazalat fi na wa fihim wannan aya ta sauka akan mu da kuma su shi muawiya yana ganin akan su wa take magana ahlul kitab shi kuma abu zar yace a da ahlul kitabin da mu duk ta shafe mu ka koma can kasa mazhabu abi dharr fi mas'alati adh-dhahabi wal fidda ma'lumun wato mazhabar abu zar al-gifari game da mas'alar kudi ajiye kudi zinare da azurfa da naira da dala da kowane irin nau'in kudi mazhabar abu zar al-gifari sananniya ce inna iz annahu domin shi abu zar al-gifari annahu shi la yara an yabqal insanu indahu shay'an baya ganin halaccin mutun ya rage wani abu a wajensa fauka hajatihi sama da bukatarsa in miliyan 100 ne da kai bukatarka ta miliyan 10 ce to lalle lalle miliyan 90 din nan karka yadda ka kwana da su ga mabukata nan fululu ga wasu suna kwana da yunwa wasu suna kwana da rashin lafiya wasu ga asibitoci ga kaza wani yana kwana a gidan haya wani kuma ka tara miliyan 90 kai kuma bukatarka ta miliyan 10 to kai bukatarka ta miliyan 10 lalle ragowar ka sadaukar da su wannan shine mazhabin sa ina fata an gane wal mas'alatu al'a yake cewa wa khalafahu jamaahiru sahaba mafi yawan sahabbai sun saba masa akan wannan mazhabin nasa wal mas'alatu al'ana fiha shabahu ijma'un bainal muslimina wato wannan mas'ala ma a yanzu shabahu ijma'in tayi kama da a ce ijma'i ne bainal muslimina tsakanin muslimi cewa wannan ajiye kudi koda mutum ba shi da bukatar su a yanzu ba haramun bane bi annahu yajuzu lil insan cewa yana halatta ga mutum an yakuna inda hu ma sha'a ya ajiye abin da yaga dama min az-zahabi wal fidda na zinari da azurfa idza akhraja zakatahu inda zai bada zakka ko naira biliyan nawa ne babu laifi ka taskace kayanka ka ajiye matukar duk shekara kana tsayawa kai lissafi ka cire haƙƙin Allah na zakka ka bawa wanda Allah ta'ala ya ce a bawa ajiye kudi a wajenka ba laifi bane walidhalika bawwab al-bukhari dan haka ne ma imam al-bukhari yayi wani babi yace babu ma akhraja zakatahu falaysa bikanzin babun da yazo na abinda dukiyar da ka fitar da zakkata to ba a kiranta kanz kamar yanda Allah ya ce walladhina yaknizuna to ba za a kira ta kanzu ba tunda ana cire mata zakka wa zakara hadhihi riwaya fi zalika albab ya kuma ambaci wannan riwaya ta Abu Zar al-Ghifari a wannan babi shi Imam al-Bukhari kenan wa hadha huwa al-mashhuru an Abdullah ibn Umar wannan shine abin da ya shahara daga Abdullah dan Umar wa gairuhu da waninsa wato wa gairihi da waninsa min as-sahabati daga sahabbai al-muhim abin da yake mai muhimmanci fi hadha akan wannan mas'ala anna madhhab abi dharrin lalle mazhabar abu dharrin shine anna al-insana lalle mutun la budda lahu babu makawa yatasaddaqa ya bada sadaqa bi kulli ma zada an hajatihi daga dukkan abin da ya doru akan bukatarsa ko kai yanzu cikin abin da ke aljihunka in ka fitar da abin da kake da bukata zuwa yanzu ba za ka ajiye zuwa na gobe ba ka ware na bukata to ragowa kuma akwai bayin Allah ka ba su ولا يجوز له ان يبقى عنده ذهبا ولا فضه زياده على حاجته شي ا وجن ابو ذر الغفاري بايا حلتا متين يا اجي زيناري كو ازرفا كو كدي قاري اكن غرغدن بكاتسا وان كان قد اخرج زكاتها كو دا كو متين ينا فتر دا زكاه wannan dukiyar وخالفه في هذا معاويه تو شي ني شي كما سيدنا معاويه يا سابا دا فهمتر ابو ذر اكن هكا ina fata an gane ya saba da shi akan wannan to insha Allah sai mu tashi za dai mu kwana a jeji dan an ce lokaci yayi tun dazu to shikenan sai mu tashi wa kana baini wa bainahu fi zalika insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har